Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mitoci 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 9 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
To Kalmasi yanzu nan labarai ke shigo muna da ke cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi murabus. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce hukumomi za su gudanar da bincike a ofishin jakadancin Saudi Arabia. Wani dan kuna bakin wake ya afka wani dan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin Afghanistan.
To kanin labaran kenan za a ji cewa an tura sojojin sama don dakile rikicin jas bayan yan sanda sun yi nasu kokarin.
Ya kai lokacin da ya kamata mu kira mayaka wato sojoji su shiga wannan aiki.
Za kuma a ji cewa wani dan adawa ya ce shi ya ci zaben kasar Kamaru ba shugaba Paul Biya. Ita kuma kungiyar lafiya ta duniya WHO ziyara ta kai kasar Ghana. Mustafa Nasir Basari zai shigo da shirin noma tushen arziki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bari mu soma da wani labari da ke shigo muna yanzu da ke cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi murabus da mukan mukaminta da yake yanzu labarin yake shigo muna babu wani bayani wanda ya bayyana dalilin ta na barin wannan aiki na wakiltar majalisar na wakiltar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya. Amma dai rahotanni sun nuna cewar shugaban Amurka Donald Trump ya amince da wannan aje aiki nata. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce za ta yi bincike kwarai da gaske a karamin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul. Biyo bayan bacewar wani dan jarida na Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Wata sanarwa da ma'aikatar ta bayyanar ta ce Saudi Arabia za tana shirin ta bada haɗin kai don a gudanar da wannan bincike. Amma zuwa yanzu dai ba a tabbatar da ranar da za a fara wannan binciken ba. Ba a sake ganin shi wannan ɗan jaridar Khashoggi ba tun bayan shigar shi ofishin jakadancin na Saudi Arabia a Istanbul. Lokacin da ya je neman takardun auren shi da yake shirin auren wata Baturkiya. Duk da haka dai, shugaban kasar Turkiya Tayyip Erdogan ya ce akwai buƙatar Saudi Arabia ta bada bayani gamsashe na cewar ya wannan ma'aikacin ya shiga ofishin nata kuma ya fita akan cewar da suka yi ya bar ofishin lafiya. Matar da zai aura Hatice Giz ta ce ta raka shi ofishin kuma wanda ta jira shi har na tsawon lokuta bai fito ba. Wani dan kunar bakin wake ya afka wani dan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin Afghanistan wanda ya sanadiyar mutuwar magoya bayan shi tara. Kwana daya da ya guce kungiyar yan ta'adda ta Taliban ta ce za ta hana gudanar da wannan zabe da kai harhare. Hukumomin sun ce dan takarar bakin wake wanda ya mutu ya mutu ne lokacin da aka kai wannan hari a babban ofishin campaign nashi wanda yake a babban birnin a Helmand. Mai magana da yawun yan sanda Abdulsalam Afghan ya shedawa BOA cewar bom din yaro ya tashi wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane 15. Masu shedin gani da ido dai sun ce suna tsammanin wanda suka mutu su wuce haka. Dalili ko shine saboda akwai mutane da dama a cikin ofishin. aje Litinin ne kungiyar Taliban ta ce ta umurci dakarunta da su shiga kai har-hari akan wannan zabe da za a gudanar don hana zaben ya wakana. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gayyaci Papa Roma Francis da ya ziyarci birnin Pyongyang. Kim Jong mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya gaya ma manema labarai yau Talata cewar shugaban Koriya ta Kudu zai mika goren gayyata ga shugaban Koriya ta Arewa gabanin haduwarsu da a Pyongyang. Din idan ya ziyarci taro wanda za a gudanar ranar 17 ga wannan watan. Shugaba Moon zai gana da Papa Roma Francis din ne a cikin kwanaki 9 da zai kai ran gadi a kasashen Turai da suka hada da kasar Denmark, France da Italy. Gayyatar da Kim Jong-un ya yi ma Papa Roma na daya daga cikin kokarin da yake yi na ganin ya fitar da kasar shi daga cikin saniyar ware. Wanda ya hada da taro da ya yi so uku da shugaba Moon kuma ya gana da shugaban Amurka Donald Trump a watan Yuli a kasar Singapore. Mahaifin nashi Kim Jong-un na biyu ya taba gayyatar Papa Roma John Paul na biyu a shekarar 2000 wanda bai samu halartar taron ba. Masu hasashen yanayi sun bayyana da guguwar Michael da ta taso wadda take da karfi yadda ya kai kilomita 635 daga birnin Panama kuma tana tare ne da karfin iska wanda yake da gudun kimanin kilomita 155 cikin awa daya. Guguwar dai ta hada barma da kasashe ta yi barna a kasashe da suka hada da Mexico da kuma Cuba. Masanan suna ganin cewar guguwar na iya saukar da ruwan sama wanda ya kai na mita 30 a Cuba da kuma sauran yankunan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara da zangon a kasar Kamaru inda wata rigima ke neman tashi bayan da tsohon ministan shari'ar kasar kuma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar MRC Mr. Maurice Kanto yace shi ya ci zaben shugaban kasar Kamaru ba shugaba Paul Biya ne ya ci zaben ba. Ga Aure Garba da cikakken rahoton.
Bayan kamala zaben shugaban kasa da aka yi a kasar Jamhuriyar Kamaru ranar Lahadi da ya gabata 7 ga watan Oktoba, katsam sai dan adawan kasar na jam'iyyar MRC Maurice Kanto kuma tsohon ministan shari'a na kasar ya bayyana kansa cewa shine ya lashe zaben a shafukan sa na sada zumunta, ko da yake bai bayyana yawan kuri'un da ya samu ba a hukumance. Hukumar zabe na kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Kamarun sun ce a dokar da suka tsara cikin makonni biyu ne daga ranar zabe ya kamata su tattara cin kuri'un da al'umma suka kada kuma su mika wa babban kotun tsarin kasar Jamhuriyar Kamaru domin su kuma su bayyana. Amma dan adawan kasar Maurice Kanto sai yayi riga malam masallaci wani ne yasa na garzaya domin tambayan Suleiman Alhaji jami'i ne a babban kotun tsarin mulki na kasar Jamhuriyar Kamaru ko yanda dan adawan ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasa yayi kuwa
madalla game da wannan tambayar saboda kamata mutane su gane da farko duk mutum da aka ce shi dan kasar Kamaru ne wato ko dan kasa bai da izinin taka doka saboda ya taka doka kuma a lokacin da ake zabe wannan irin wato abin da zai iya kawo tashin hankali kuma mu bamu yarda da hakan ba saboda a lokacin da aka ce kowa na jiran zabe mu ne kamata mu bayyana ko kuma sanar da sakamakon zabe sai bayan mako biyu. Abin da ya kamata yayi a tunanina idan yana da wato yana ganin cewa akwai kuskure a cikin zaben da aka yi bayan da aka bayyana sakamakon zabe sai ya rubuto mana ya zana korafin shi a lokacin mu za mu yi bincike mu duba idan yayi ko bai ba a wani lokacin idan dai yana da gaskiya za mu iya tambaya sake zabe amma dai har dai bai da gaskiya to wannan sakamakon da za mu fara bayyana ba mu fara sanarwa zai tabbata kuma dole ne a yadda da wannan a yanzu fitowar shi da yayi a shafukan sada zumunta musamman dai a Facebook wato mun dauki wannan a matsayin shi na babban farfasa wanda muka sani cewa mutum ne wanda yake da wayen mallaki hankalinsa amma kuma taka dokar da yayi wato a gaskiya muka mummuna kan tunani
ministan sadarwa na kasar ta jamhuriyar kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar Isa Cinuwa Bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin Yaounde kan irin yanda dan adawan yayi kokari na ganin cewa ya cimma burinsa ba za mu bari wani ko wata su yi kokari da wata dama ta musamman domin bata kasar mu ko biya ma bukatunsu na kashin kansu dole ne gwamnati ta dauki duk wani matakin da ya dace akan duk wanda ya bayyana kansa cewa shine lashe zaben shugaban kasa domin bai da hurumin sanar da kansa sai dai kotun tsarin mulki na kasar jamhuriyar kamaru ce take da alhakin bayyana sakamakon zaben da ya gudana Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to a gaida awal da wannan rahoton daga kasar Kamaru kuma bari mu kada Najeriya inda rundunar sojojin saman kasar ta tura jiragen sama da sauran kayan yaki zuwa jihar Plateau inda tashin hankali ya kice kicinyewa Hassan Maina kaina gare ka
kakakin rundunar sojin saman Najeriya Air Commander Ibi Kulle da Ramola cikin wata sanarwa da ya aika mana ya ce za su yi amfani da jirgin samfurin EC-135 wajen afkawa duk wani gungun tsageru da ke tada hankalin jama'a a kokarin da rundunar Operation Safe Haven ke yi wajen wanzar da zaman lafiya mai dorewa a fadin jihar to sai dai kuma masu sharhi kan sha'anin tsaro na ganin kamar a halin yanzu sojojin na karbar aikin da ya kamata a ce dan sanda ne ke yi to ko me sojojin za su ce akan wannan ga amsar da babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya bani
to akwai kaida a wani lokaci ne dan sanda zai mika wannan haki ga rundunar mayaka ko na sama ne ko na kasa akwai kaidodi da ake bi in ya zamanto cewa ana ta kashe mutane ana ta raunuka mutane ana ji da abin su kansu yan sanda za su fahimci cewa to yanzu ya kai lokacin da ya kamata mu kira mayaka wato sojoji su shiga wannan aiki abinda muke gani a wasu wurare lalle wannan lokaci ya zo kuma an yi wannan amma yin al'amari yafi karfin haka to lalle wajibi ne su maida shi zuwa hannun sojoji kuma hannun sojoji nan shi sa aka tura waɗannan sojoji
Barista Yakubu Sale Bawa wani lauyan tsarin mulki ne kuma mai gogurmayar kare haƙƙin bil'adama.
Bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya duk abin da ya shafi soja ana maganar tsaron cikin gida abu ne da ya shafi ƴan sanda misali. Soja abin da yake na waje wanda a Turanci ana kira territorial integrity na ƙasa wannan suke da hurumi a kai. Amma abin da za mu duba shi ne a yanzu halin da ake a jihar Plateau ana buƙata ɗauki mataki sakiki ingantacce da zai tsaurar da zaman lafiya yin wannan din ba za mu iya cewa ya saba wa doka ba dan aka dishi bisa da ka'ida
yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da shigar sojin saman za su yi a wannan rikici na jihar Plateau da yakicinyewa Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda hukumar lafiya ta duniya WHO karkashin jagorancin Dr. Owen Kaluwa ta kai ziyara tare kuma da shirye wani taro kan muhimmancin tsaftataccen ruwan sha da kuma tsaftar muhalli gaba daya Ridwan Abbas gare ka
Ziyarar dai don kungiyar kiwon lafiya ta duniya WHO ta samu damar shaidawa ministan irin ayyuka da ke akwai ne tare da gayyatar ta zuwa wurin taron tsafta da tsaftar kiwon lafiya da za a yi a nan birnin Accra sabon mako Dr. Kalluwa ya ce kungiyar kiwon lafiyar duniya a wurin taron za ta kaddamar da wata dabara da za ta jagoranci zantar da shirin na tsaftar ruwa da tsaftar kiwon lafiya daga shekara ta 2018 zuwa shekara ta 2025.
I highlighted in our discussion that the water sanitation sector is very key.
Na jaddada a cikin hiranmu cewar cibiyar ruwa da tsafta na da muhimmanci ga kyakkyawar kiwon lafiya, kuma a hakika tsaftar ruwa jigo ne wurin tabbatar da kiwon lafiya, musamman in ka dubi cututtuka da sun ka hada da cutar zawayi wato cholera. Na jaddada cewa domin mu samu cimma kudurorin cigaba waɗanda su ne kiwon lafiya da kyakkyawar rayuwa wa kowa, muna buƙatar magance matsalar ilimin ruwa da tsafta din nan. Don shi ko da yake kudurorin cigaba ga alamu sun bambanta, su ba a iya rabewa tsakanin su domin suna tuƙanyar juna. Yana da muhimmanci mu fatar cimma kudurorin mu. Za mu buƙaci tashi mu haɗa kai da duk baƙaƙe da ke da muhimmanci wurin inganta rayuwa baki ɗaya. Ministar ta ma'aikatar da ke kula da tsafta Cecilia Dafa ta bayyanar da aniyar gwamnati na ci gaba da aiki da kungiyar kiwon lafiya a matsayin kawai. Ta buƙaci tallafin duniya na kuɗi ga wannan fage dangane da matsalar tsafta din nan. Ta kuma yi magana akan wasu ayyuka da ma'aikatar ke yi.
In Ghana, for instance, is government's policy to provide.
Tace, a nan Ghana misali tsarurrukan gwamnati na samarwa ƙasa ruwa wa kowa. Wannan na ƙunshe ne a cikin kundin tsarinmu, kuma na yi imani muna kokartawa. Abu ɗaya da ke taɓa zuciyata shi ne tsabata da yadda ake samarwa wurin ba hayan gida ruwa a nan ƙasar Ghana. Sai kuma matsalar waɗanda su sun gwammace yin tsuguni a filin Allah, abin da ya sa samar da wurin ba hayan jama'a ya zama a alamu din ana buƙatar magance yin bayan gari a fili. Mun yi wani taro a ƙasar India akan wannan matsalar, kuma na bari an fahimci cewar babban matsala ce da ke cin mana tuwa ƙwarya a nan ƙasar Ghana, kuma muna yin duk iya ƙoƙarinmu mu yi maganin abin ta samar da ba haya na jama'a da kuma a cikin duk gidaje. Dukkanmu ai mun san tasirin tsafta gare mu yana kawo mana jin daɗi ya sututta mu. Na yi imani da zaran mun kyautata lamarin halin rayuwa zai inganta. A koyaushe muna amfani da damar da muka samu don kira ga kowannen mu ya tabbatar mun guje wa miyagun ɗabi'o'in nan, kuma mun bar labarin kirki wa 'yan baya. Ridwanul Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yau bangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin Allah. Amin amin tuma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa.
To a gaida Ritwan da wannan rahoton, yanzu kan bar mu koma gefe guda. Mustafa Nasir ba tsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar. A yau shirin zai duba yadda ambaliyar ruwan sama ta shafi manoman shinkafa ne a Najeriya da ma irin asarar da manoman shinkafar suka tafka.
To a kalla dai an waye gari mun samu sama da manoma 25,000 sun asarar abin da aka saboda wannan ambaliyar ruwa da aka yi din.
Wannan al'amari dai ya sa gwamnatin Najeriya ta yi fargabar cewa za a samu ƙarancin shinkafar a shekara mai zuwa. A yi saurare lafiya. To madalla, a cikin makon jiya ne aka ambato ministan aikin gona na Najeriya Chief Audu Obe yana cewa mai yiwuwa ne a samu ƙarancin shinkafa a shekarar baɗi a sakamakon yadda ambaliyar ruwan sama ta yi mummunar barna a jihohin da ake noman shinkafar sosai a Najeriya. A bana dai ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonakin shinkafar musamman a jihohin Kogi, Kwara, Anambra, Jigawa, Kebbi da kuma jihar Niger. To akan haka ne muka tuntubi shugaban kungiyar manoman shinkafa na jihar Niger, Alhaji Muhammadu Sani Al-Mahadi, inda ya bayyana cewa sama da manoman shinkafa 25,000 ne suka tafka asara a jihar Niger.
To akalla dai an waye gari mun samu sama da manoma 25,000 sun asaran abin da aka saboda wannan ambaliyar da aka yi. Kuma wannan idan ka ninka shi a ce kowane fama ya yana da kamar hectare guda uku, to za a samu 75 kenan hectare da aka yi asara cikin wannan ambaliyar da aka yi. Idan muka yi lissafin shi akan naira, to muna maganar sama da 52 biliyan, wato biliyan 50 da biyu da wani abu aka yi asara cikin wannan alamar da muke.
To yanzu ko kuna neman wani dauki daga gwamnati akan wannan al'amari?
To wannan abun dai gaskiya asarar nan ba karami asara bane. Manoma yanzu sun shiga kakaniya sosai, sun shiga halin da ba kyau, ba mu san yadda abin zai kasance ba. Saboda haka ina kira ga gwamnatin tarayya musamman wanda suka aka ba tallafi su yi noman na rani da na kuma na damina, cewa su sassauta musu su san da za a yi a kawo sauki ga wayannan manoman. Za a kira ga gwamnan abin da Niger ma, gwamnatin Niger su ma su san abin da za su yi a tallafa wa wayannan manoman, saboda ambaliyar ruwan da aka yi ba ƙarami ba ne. Zai kawo talauci sosai ga manoma, saboda yanzu wasu gonaki ma an riga an gama abin shinkafa ya nuna, ana shiri ne a je a girbe abin nan a kawo abin nan amfanin gona gida, sai ga wannan abin ya zo musu.
Yanzu kuna nihin ruwa ya wanke gonakin gaba daya, babu sauran shinkafa a wurin?
Ba wai ruwa ya wanke su bane, ruwa ya rufe su gaba daya. Shinkafa kuma idan ruwa ya rufe shi fiye da kwana uku ko hudu, to rubewa zai yi, ba za a samu ko ɗaya daga ciki ba. So abin da ya faru ba wai ya wanke su bane, ya rufe su daga baki, ya kwanta a yanzu wannan nan bai wuce ba, kuma yanzu ana magana kwana uku ne. Muna kuma jin kwalifi cewa za a bude wayannan dams, to idan aka bude suka san abin zai fende ki.
To amma chairman, kafin ita gwamnati ta kawo muku dauki, ya zuwa yanzu wani mataki kuka dauka na tallafa wa su musamman na can kasa wayanda ambaliyar ta shafa sosai?
Mun dauki wasu matake already. Akwai NAIC, wato National Insurance Corporation, muna jin labarin nan kawai sai muka kira su. To yanzu da nake magana kai, sun je sun zagaye gonakin nan, sun je zone A, sun je zone B, sun je zone C, kuma an dauki hotunan wayannan gonakin. Duk kowa da abin da ya shafa, mun ga musu su dauki hotunan gonakin su kawo, su cika form da aka basu, sai a kawo za a tunda an biya premium akan na dry season, to za a yi akwai abin da aka tattala musu za a basu. Amma na wanda aka ba kaya na damina, NAIC sun ce ba basu premium din su ko ba, so su ma su daka ta tukuna, idan Unity Bank suke musu kudin su ma za su ga wannan cikin tafiyar.
Yanzu a nan jihar Niger kuna da adadin kananan hukumomi guda nawa ne wannan ambaliyar ruwa ta shafa? Misali ko da za a kawo agajin gaggawan inda za a nufa?
Kamar dai a zone A mun samu akalla luka gama guda biyar da abin ya shafa, da garuruka da yawa. Cikin zone B mun samu duka gamar guda uku. Amazon C su gaba ɗaya ba wurin da aka bari, dukkan luka gamar duk abin ya shafe su. So saboda haka ga wannan abin ba ƙarami abu bane, a san yadda za a yi a tallafa
ma saurari. Da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon, sai wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
muka gaida Mustapha, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku masu sauraron mu.
Sabon farko ya fito daga Ali Rabka na Gashuwa, yace salam biyoye Hausa, ina kira ga ƴan adawa kamar ya kamata ku kai zuciya nesa da fatan ke kuma hukumar zaben kamar zaki adalci. Sai sako na biye ya fito daga Saje Saidi Daura, inda take cewa to ƴan majalisin Najeriya, muna kira gare ku ya kamata ku maida hankali akan abin da zai amfani al'ummar Najeriya, ba rikicin shugabanci ba wanda ba zai haifar mana da dami ido ba. Salam biyoye Hausa, dan Allah ku ba mu dama mu kira ga shugaba Muhammadu Buhari, ya kamata ya daina daga hannun ƴan takarar gwamna, sanata ko majalisar tarayya da zummar cewa mu zabe su a zabe mai zuwa, domin daga hannun ƴan takarar da yi a zaben 2015 ya taka muhimmiyar rawa wajen zaben ƴan siyasar da basu damu da talakawa ba. Sako daga baban gida Yusuf na fada jihar Gombe. Sai kuma sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura, yace assalamu alaikum biyoye Hausa, ina fata kwamitin da shugaba Buhari ya kafa wanda zai nazarci ƙarin albashin ma'aikata zai aiwatar da aikin sa bisa gaskiya da adalci. A ƙarshe ina fatan gwamnati za ta daina yi wa ma'aikata alƙawuran da ba za ta iya cikawa ba. Sai sakon baban Sadiq Malamawa karamar hukumar Gwarzo, Kano da ke Najeriya, muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar shi duk mai yiwuwa domin ganin sun kwantar da hankalin mabiyansu lokacin zabe tare da daukar kaddara ga duk wanda ya fada zaben 2019 mai zuwa. Sai sakon mu na ƙarshe ya fito daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Mani jihar Katsina, yace assalamu alaikum biyoye Hausa, hakika furucin da dan takarar shugaban kasa bangaren ƴan adawa wato Maurice Kamto yayi na ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gudana tun kafin hukumar zaben kasar ta bayyana wanda yayi nasara a hukumance, wata babbar barazana ce ga dorewar zaman lafiyar kasar. Sannan muna kira ga ita hukumar zaben kasar da ta yi adalci wajen bayyana wanda ya samu nasara.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
Labarai da dumi-dumin sa sun shigo mana cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Nikki Haley, ta yi murabus daga kan kujerarta, wanda har zuwa yanzu ba a bayyana da dalilanta na aje wannan aiki na wakilta Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ba. Duk dai da cewar labarai sun bayyana cewar Donald Trump, shugaban Amurka, ya aminta da wannan murabus din nata. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce hukumomi za su gudanar da bincike a ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santanbul, biyo bayan ɓacewar wani ɗan jaridar Saudi Arabia, Jamal Khashoggi, wanda ya ɓace tun ranar Talata da ta gabata, ya shiga ofishin jakadancin na Saudi Arabia ne don karɓan takardun aurensa da zai yi da wata Baturkiya. Amma dai ba a gan shi ba tun daga bayan da ya shiga ofishin tun daga wannan ranar. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya afka wani ɗan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin Afghanistan, wanda ya sanadiyar mutuwar magoya bayan shi tara. Kwana ɗaya da ƙungiyar ta ƴan ta'adda ta Taliban ta ce za ta hana gudanar da wannan zaben, za ta kai har-hare a lokacin da za a gudanar da zaben. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gayyaci Papa Roma Francis da ya ziyarci birnin Pyongyang. Kim Il, mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, ya gaya ma manema labarai cewar a yau Talata, shugaban Koriya ta Kudu zai miƙa goren gayyatar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Suharin Dai da ya karanto mana labaran duniya da Julie Refreshion wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai da dare lokacin da za ku kira wayar muku bayyana ayyukanku kan cece ku cin da ake game da tura sojoji da akan yi a inda ake ganin kamar wataƙila 'yan sanda sun samu matsala. Sai Allah ya taimaka.